mai gaskiya, mai amana, mai tausayi, mai rahama, mai adalci, mai san jama'a, mai kaza, to waɗannan ɗabi'un duka sune ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. An aiko ni ne in koya muku ɗabi'u masu kyau. Wani zaga Allah azurta shi da yin sallah a cikin jam'i, da yin azumi na nafila har da na farilla, amma sai kaga wani ɗabi'a ɗaya mara kyau sai ta lalata shi a wajen jama'a. Ta ce duk sallarsa ai maciyin amana ne, duk sallarsa ai makaryaci ne, duk sallarsa ai ba shi da amana, duk sallarsa ai baya cika alkawari. Wannan sai ya masa dameji duk da wancan matsayin da yake da shi tsakaninsa da Allah. Shi yasa aka ga Annabi alayhi salatu wassalam, ga wata mata tana kwana sallah, tana wuni azumi, amma makotanta suna kuka da ita. Annabi ya ce ya wuta ce alayhi salatu wassalam. Me ya kai ta wuta? Ba rashin sallah ba, ba rashin azumi ba, cutar da makotanta da take yi ne ya kai ta wuta. Kuma aka nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mata ita kuma ba ta ma damu da nafila ba, farilla take yi, amma kuma zamanta da makota, zamanta da abokan aikinta, zamanta da al'umma, ana yaba mata mutuniyar kirkici. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai aljannaci. Wata rana sayyidina Umar ya gaya ma wani wakilinsa, ka je ka nemo min mutumin kirki, zan bashi wani babban mukami. Sai mutumin ya tafi ya yi ta nazari, to wa zan samo kenan? Sai ya zo masallaci yana duba, waye dan sawun gaba, waye baya makara, waye yake zuwa da wuri, waye raka'a farko bata wuce shi. Sai aka nuna masa ga wani mutum can, shi kullum kafin a kira sallah yana masallaci, kuma sai kowa ya fita ya bashi. Sai ce an samu mutumin kirki. Sai kwafi sunansa da address dinsa, ya karbi CV dinsa, sai ya kai wa sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya duba CV'n ya ga sallah aka yabe shi da ita. Sai ce ina ragowan abubuwan? Ai ba limami za mu nada shi ba. Ka taba yin mu'amala ta kuɗi da shi an wanye lafiya? Yace a'a. Ka auri yarsa ko ka auren masa, ka ga mutumin kirki ne a wajen surukuta? Yace a'a. Yace kun yi wata doguwar tafiya da shi wanda anan ne hakikanin halin mutum yake bayyana? In yana da kirki zaka gane, in yana da fada zaka gane, in yana da hakuri zaka gane, in wanda za a yi digima da shi ne zaka gane. Yace ba mu taba wata tafiya da shi ba. Yace to baka samo min mutumin da nake so ba. Yace wanda za a sa harkar jama'a sai an auna shi da mu'amalarsa da jama'a. Wannan mu'amalarsa ce da Allah. Wani zai iya kyautata mu'amalarsa da Allah kuma ya munana mu'amalarsa da mutane. Me yasa aka ce in zaka ba mutum auren yakka, ka bincika addininsa daban, ka bincika halayensa daban. Za a takun manta radawna dinahu wa khuluquhu. To ai khuluqu yana cikin addini, amma me yasa aka ware khuluqu? To da zaka samu wani ya rike addini kankan, amma bai rike halaye masu kyau kankan ba. Wani kuma ya rike halaye masu kyau kankan, amma bai rike addini kankan ba. To duka wannan ba wanda za a ba aure. Sai wanda aka ga ya rike addini sannan ya rike halaye na gari. Ya san mutuncin matar da za a bashi, ya san darajarta, ya san kimarta, ya san kima iyayenta, ya san yadda ya auro ta, ya san amana da aka bashi. Zai diyar da zai ga ta ci abinci, ta sha ruwa, ta samu sutura, ta samu security, ta samu ilimi, ya kula da lafiyarta, ya tausasa mata, ya mutunta ta, ya darasha ta, ya rike ta har abada. Duk wannan hali ne zai nuna. Saboda halaye na gari su ne tushe wajen cin nasara al'umma. Idan mutum halayensa masu kyau suka rushe, to kuma ko da mu'amalarsa da Allah tana da kyau, wannan ma tana iya rushewa. Shi sa Annabi alayhi salatu wassalam ya ce halaye na gari yana cikin dalilan da ke sa mutum ya shiga aljanna kai tsaye. Ya ce na lamunce da samun gida a ƙasan aljanna, fulo na aljanna na farko, ga wanda baya jayayya ko yana da gaskiya. Jayayya tana haɗa gaba, tana haɗa ƙiyayya, tana fusata zuciya, tana tafarfasa hali, daga jayayya ake fara maganganu masu zafi kai zage zage kai fitintunu ya kai rigingimu har ya kai sare sare da kone kone da tashin hankali daka annabi alaihi salatu wassalam yace na lamunce samun gida a kasan aljanna ga duk wanda baya jayayya ko kai kake da gaskiya aka ce azo ai jayayya azo ai rigima azo ai gardama azo ai daru kace a wa iza khatabahum aljahiluna qalu salama yace na kuma lamunce samun gida a tsakiya aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da kuwa a wasa ne ko da wasa kada mutun ya maida ƙarya ta zama dabi'ar sa ko ta zama al'adar sa to wanda ya rike gaskiya ya kyamaci ƙarya ya guji ƙarya ko kakaci ake baya son ya saka ƙarya a ciki to wannan mutumin na lamunce masa samun aljanna a tsakiyar aljannar yace na uku na lamunce aljanna cancan koli kolin aljanna kuma ga wanda halayensa suka zama masu kyau dabi'unsa suka zama masu kyau nagartarsa ta zama mai kyau nan an tambaye annabi alaihi salatu wassalam menene yafi saurin kai mutane aljanna yace tsoron Allah da halaye masu kyau aka ce to menene yafi gaggawar kai mutane wuta yace wato bakin su da gaban su abinda za su fada da bakin su da abinda za su aiwatar da gaban su sannan zamu ga Allah ta'ala yace mana yana son masu takawa yana son masu tsarki yana son masu kyautatawa yana son masu hakuri yana son masu adalci yana son kaza duk waɗannan saboda halayen su ne Allah ta'ala yake son su kuma an tambaye annabi alaihi salatu wassalam wa Allah yafi so a cikin bayinsa yace wanda yafi kyawawan halaye sannan annabi alaihi salatu wassalam yace ni ma wanda nafi so a cikin ku gaba ɗaya al'ummata wanda ni nafi son sa ka san kana son annabi annabi yana son ka shi ake so to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda nafi so ni kuma a cikin ku wanda kuma zai fi kusa da ni ranar alkiyama shine wanda halinsa yafi kyau mai kyan hali shine yafi kusa da ni sannan an zo awo bayan tauhidi da sallah babu wani abu da yake cika sikelin mutun yaji yayi nauyi kamar a ce halayensa da dabi'unsa masu kyau ne babu wani abu mai nauyi akan sikeli in an zo awo ranar alkiyama kamar kyawawan halaye kuma yace mumini yakan riski darajar wanda ya kwana yana sallah ya riski darajar wanda ya wuni yana azumi saboda kyan halinsa kawai an masa sheda mai gaskiya ne an masa sheda mai amana ne an masa sheda mai nagarta ne an masa sheda ba mugu bane ba azzalimi bane ba macuci bane ba mai keta bane ba mai sharri bane ba mai sanya dankofar da wasu bane mai sanya dago mutane ne in a office yake kullun zuciyarsa a bude take in amalanta yake zuciyarsa a bude take in shugabanci yake in kasuwanci yake in sana'a yake renan yara yake su taso su fishi renan wasu yake su taso su wuce shi burin sa ka ci gaba ka samu nasara a rayuwarka in kai kuskure ya gyara maka in kai ya gyara maka sai in ka fadi ya tashe ka in ka kasa ya fadakar da kai in baka in bai kai ba ya cika maka don kai maka kai labari to wannan dabi'un sune waɗanda zaka ga ana sha'awa ana kaunar ana yaban ana kuma son masu su kuma yace hakika musulmi wanda yake datacce yakan riski darajar mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare yana karanta ayoyin Allah saboda kyawawan halayensa kuma yace mafi cikar mumini a cikin imani shine wanda yafi hali mai kyau sannan zababbunku nagartattunku sune waɗanda suke nagartattu a wajen iyalinsu duk irin halinka mai kyau a waje in baka kwatanta irin wannan halin mai kyau ga iyalinka to ana daukan ka a matsayin wanda ba bai kai labari ba daka ya an uwa mu'amalar mu a tsakanin mu ta zamantakewa wacce ta fara tun daga mu da Allah da ya halice mu Allah da ya halice mu ma akwai mu'amalar da zamu yi da shi ta nuna muna nuna masa halin mu masu kyau ne ta hanyar gaskata duk wani labari da Allah ta'ala ya bayar kai tsaye a cikin alqur'ani ko ya bayar da shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari in ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko ya zo a cikin alqur'ani mai girma to wajibin mu ne mu gaskata wannan labarin ko mun gane ko ba mu gane ba mu ce kullum min indi rabbina sannan na biyu karɓar hukunce-hukuncen Allah da zartarwa in aka ce Allah ne ya ce ayi to zuciyarka ta karba. Allah ne yace a bari zuciyarka ta karba. Idan Allah ya baka yi godiya alama halin kyau. Idan Allah bai baka ba kai hakuri ka duba abin da ya baka bai ba wasu ba. Wannan alama ce ta halin kyau. In kai wa Allah laifi kai nadama kai istighfari ka tuba ya nuna dabi'arka tana da kyau. Sannan kuma idan Allah ya jarabce ka da wata kaddara wacce ba ta maka dadi ba to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka koma ga Allah ka yadda da hukuncin da Allah ya yi. Sannan dabi'arka da mu'amalarka da mutane ita kuma ta kunsa a cikin uku. Ba ku kanka cutar da ku ba. Fa inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Annabi alayhi salatu wassalam yace ku kiyaye wa juna jini. Ku kiyaye wa juna mutunci. Kiyaye wa juna dukiya. Ba ruwanka da jinin wani, ba ruwanka da dukiyar wani, ba ruwanka da cin mutuncin wani. Allah baya ya faɗa na bon guda uku sai kun yi shari'a da mai abin, mai jini da mai dukiya da mai mutunci. In ka san akwai waɗannan uku a kanka to ka nemi sulhu da maslaha tsakaninka da wanda yake binka jini ko yake binka dukiya ko ka ci masa mutunci. Da wannan ne al'umma musulmi za mu zauna lafiya. Mu'amalan mu tsakanin mu da kanmu tai kyau, tsakanin mu da Allah da ya halice mu tai kyau, tsakanin mu da ƴaƴan mu da iyayen mu da matan mu da makotan mu da dangin mu da musulmi da ma duk wanda ba musulmi ba. Domin an fi so ma wata ran ka nuna wa wanda ba musulmi ba kai musulmi ne. In shi ba musulmi bane to ka nuna masa kai musulmi ne. Haka kuskura ka ci amanar sa. Domin kana tallata masa mummuna abu ne. Kakkai masa ƙarya, kakkaci amanarsa, kaska saba masa alƙawari, kakka nuna masa rashin tausayi ko rashin adalci sawa'un a gurin aiki ne ko a cikin mu'amala ne ko kuma haɗuwa kuka yi da shi ko a hanya. In ba musulmi ba ne shi to kai ka nuna masa kai musulmi ne. In bai da lafiya kuna maƙotaka ka je ka duba shi. In yana jin yunwa in gwa abinci, in yana jin ƙishirwa in gwa ruwa. In an masa rasuwa ka je kai masa sori. In ya samu asara ka je kai masa taya shi bakin ciki. In ya samu ci gaba ka taya shi farin ciki. Musulunci da yadda da wannan mu'amalar ya bude kofa saboda a tallata musulunci da halaye masu kyau yafi a tallata shi da fatan baki. Duka kayan uwa musulmi mu godewa Allah bisa ni'imar musulunci, mu godewa Allah bisa ni'imar kasancewa macin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu godewa Allah bisa ni'imar lafiya. Mu godewa Allah a duk inda muke wurin aikinmu da mu'amalarmu da zamantakewarmu. Allah ya mana albarka ya ba mu dacewa. Sannan na ƙara addu'a ga wannan hukuma ta NDELA, wato hukuma da suke yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi da kuma sarrafa su da amfani da su. Bisa gudunmuwa da take bayarwa a wannan jiha tamu ta Kano wajen daƙile masu fataucin man ƙwayoyi da masu sarrafa su da masu shan su. An san wannan aiki yafi kowane aiki hadari a duniya. Yaki da masu sarrafa makamai da masu sarrafa kwaya yafi kowane aiki wahala a duniya. Arms da drugs yafi komai wahalar yaki. Domin bayan waɗannan abubuwan guda biyu akwai manyan mutane, akwai manyan mujrimai. Duk duniya ba abin da ake wahala da shi irin yaki da fatauci da sarrafa manyan kwayoyi. Yanzu je naga abin mamaki, wani sun taho daga wata ƙasa aka kama su a Najeriya. Kwayar fa suka zuzzuba a leda suka hadiya. In kaga abin da suka kasayar, abin zai baka tsoro dan adam ya zuba cocaine ya sa ta a leda ya hadiye gram gram ya cika cikin safal ya daure. Wanda wani yake ga mu yace ma fa in fa ta fashe kuma a cikin lahira fa kawai zai tafi. Amma ya yadda wannan hatsari yadda kullun masu sarrafa kwayoyi suke fito da sababbin dabara. Haka kuma kuke fito da taku basira yadda za ku dakile abin. A gane wannan hanyar a toshe, su fito da sabuwa a toshe. To wannan yakin fa har abada ana yin sa. Ba za a daina ba saboda abu ne da ake samun kuɗi, duk abin da ake samun kuɗi ko ba za a daina shi ba. Ku duba Saudiya kullun filla kai take. Kullun filla kai take. Amma ko a wannan tafiya aikin hajjin sai da aka kama wasu da kwaya. Kullun filla kai ake. Amma dan adam ya yadda an filla kansa ne shi bai gane dabarar ba, bari in sake dabara. An filla kansa ne bai san wannan hanya ba, bari in canza wannan hanyar. In kana kallon irin rahoton da ake fitarwa da irin dabarun da aka kama mutane an cusa a can, an cusa a can, an cusa a can, an yanka tsakiyar doya, an fafare doyar, an jona ta, an sa gam, an ninke tumatiri, tattasai, attaruhu, alayyahu, an sa a cikin tattasai, attaruhu an zare, kwayar an cusa wani abu a ciki an sa gam gilu an toshe zaka ga gashi attaruhu ne amma cikin sa kwaya ce wake cikin wake cikin gyada bawan gyada za a bare a cire kwayoyin gyadar a zuba kwaya ka ga gyada ce gashi ana auna ta amma cikin ta kwaya ce to wannan aikin naku abu ne da ya kamata a jinjina muku ai muku addu'a kuma ƙara muku ƙarfin gwiwa cewa a ci gaba da kokari tsare hankali domin durana da mutane suka haukaci suka rasa hankalin su to duk wani laifi sai an sha kwaya ki ta'addanci sai da kwaya kisan kai sai da kwaya mafi yawa ko fushi ko kwaya ka dauki wuka ka caka wa mutum sai ka sha kwaya hankalinka ya gushe ko kai fushi hankalinka ya tafi imaninka ya tafi tausayinka ya tafi sai ka dauki wuka ka caka wani ka kashe shi saboda haka muna jinjina muku Allah ta'ala ya amsa Allah kuma ya kare ku Allah ya kare rayukanku akwai hatsari sosai a cikin aikin ku amma muna fata Allah ya tsare rayukanku ya tsare mutuncin ku ya kuma ci gaba da ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abqadan ma abqaitana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقوموا للصلاه